cikin wani fafata da ake yi a fagen kwallon kafa bangaren gasar cin kofin zakarun nahiyar Turai UEFA Champions League na shekarar 2017 zuwa 2018 a matakin wasan rukuni zagaye na biyu. A jiya an gwabza a rukuni hudu ga kuma yadda ta kaya. A rukunin A, Manchester United ta samu nasara kan Benfica kwallo biyu da nema, sai kungiyar kwallon kafa ta CSK Moscow na kasar Russia ta doke Basel a gidanta da kwallo biyu da ɗaya. A wannan rukuni dai Manchester United tana jan ragaman da maki biyu, sai Basel tana mataki na biyu da maki shida, CSK na kasar Russia tana mataki na uku da maki shida, Benfica tana mataki na hudu ne ba tare da maki ba yayin da rukunin ba. Kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich a jiyan ta doke Celtic da kwallo biyu da ɗaya a gidan Celtic, sai PSG a gidanta kasar Faransa ta lallasa Anderlecht da kwallo biyar da nema. Inda wannan rukuni kuwa kungiyar kwallon kafa ta PSG take jan ragaman da maki 12, sai Bayern Munich take mataki na biyu da maki 9, Celtic tana mataki na uku ne da maki 3, sai Anderlecht take mataki na hudu ba tare da maki ba. Idan muka dawo rukunin cha kuwa kungiyar kwallon kafa ta Roma ne ta caccaka kungiyar kwallon kafa ta Chelsea da kwallo uku da nema, sai Atletico Madrid suka sulhunta 1-1 tsakaninsu da Carabao. A wannan rukuni na cha, Roma tana jan ragaman da maki 8, sai Chelsea na kasar Ingila take mataki na biyu da maki 7, Atletico Madrid na kasar Spain tana mataki na uku da maki 3, Carabao tana mataki na hudu da maki 2. A rukunin da kuwa Olympiacos sun sulhunta 0-0 tsakaninsu da kungiyar kwallon kafa ta Barcelona kasar Spain, sai Sporting CB ta sake 1-1 tsakaninta da Juventus. A wannan rukuni Barcelona na kasar Spain tana jan ragaman da maki 10, Juventus tana mataki na biyu da maki 7, sai kungiyar kwallon kafa ta Sporting CB take mataki na uku da maki 4, yayin da Olympiacos take mataki na hudu da maki 1. A yau kuma za a ci gaba da sauran wasannin na rukuni, inda a rukunin E kungiyar kwallon kafa ta Sevilla na kasar Spain za su karɓi bakuncin Spartak Moscow na kasar Russia, sai Liverpool na kasar Ingila su karɓi bakuncin Malmo. A rukunin F kuwa kungiyar kwallon kafa ta Napoli na kasar Italy ne za su karɓi bakuncin Manchester City na kasar Ingila, sai kungiyar kwallon kafa ta Shakhtar Donetsk na Ukraine fafata da kungiyar kwallon kafa ta Feyenoord na kasar Netherlands. A rukunin G kuwa kungiyar kwallon kafa ta kasar Porto, wato Porto za su karɓi bakuncin kungiyar kwallon kafa ta RB Leipzig na kasar Jamus. A kasar Turkiyya kuwa Besiktas ne za su ɓarje gumi da kungiyar kwallon kafa ta kasar Faransa, wato Monaco, za su buga wasanni nasu da misalin karfe 6 na yammaci a Ogun Najeriya. Sai rukunin H, inda kungiyar kwallon kafa ta Tottenham na kasar Ingila za su ɓarje gumi da kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid na kasar Spain, masu rike da Cambon Kofi. Kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich a kasar Jamus kuwa za su karɓi bakuncin Apple ne na kasar Cyprus, za a buga wasanni da misalin karfe 9 saura kwata na dare a Ogun Najeriya, Niger, Cameroon da kasar Chad. Idan muka dawo kasar Ingila kuwa bangaren labarin kungiyoyin kwallon kafa na kasar Ingila, za mu leka kungiyar kwallon kafa ta Tottenham, inda kungiyar kwallon kafa ta Tottenham din ta yi hukuncin dakatar da magoya bayanta su biyu daga shiga kallon wasanta na iya tsawon rayuwarsu. Kungiyar Tottenham ta ce ta yi wannan hukuncin ne bisa kama magoya bayanta da ta yi da aikata abin da bai dace ba wa magoya bayan kungiyar kwallon kafa ta West Ham a wasan da ta yi da Tottenham, a inda kungiyar kwallon kafa ta West Ham din ta doke Tottenham a gidanta da kwallo 3-2 a gasar English Football League na shekara 2017 zuwa 2018 a matakin wasan zagaye na 16, wato kiwa ɗaya, wanda hakan ya yi sanadiyyar cire Tottenham a gasar. An buga wasan ne ranar Laraba 25 ga watan 10 na shekara 2017 a filin wasa na Wembley. Kungiyar ta ce ta ga faifayin bidiyo na magoya bayanta inda suka yi fitsari a cikin kofin gilashi, suka kuma ɗauki fitsarin da kofin suka watsa wa magoya bayan kungiyar kwallon kafa ta West Ham, wanda yin hakan laifi ne babba. Don haka hukumar gudanarwa na Tottenham ta ce ko kaɗan ba za ta lamunci irin wannan mummunan ɗabi'a ba, don haka ta yi hukunci wa waɗannan magoya bayanta da suka aikata wannan aika-aika. Ta kuma gargaɗi sauran magoya bayanta da su zama masu bin doka da koda don gujewa abin da zai kawo zub da mutuncin kungiyar a idon duniya. Iya abin da ya sauka kenan daga nan dandalin BOA. Huta lafiya.